I accept your nomination for President of the United States.
Hillary Clinton kenan a lokacin da jam'iyyarta ta Democrat ta tsayar da ita yar takarar shugaban kasa. Shekaru 8 da suka gabata, saura Kiris Hillary Clinton ta ci zaben tsayar da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat, amma kash bata samu ba, duk da cewa ta samu kuri'u miliyan 18. Sabon jinin Sanata Barack Obama shi ya samu galaba a kanta. Amma a wannan karan, a karta ta cimma ruwa, don kuwa a yau ita ce yar takarar jam'iyyar ta shugaban kasa a zaben wannan shekara. Kuma tana keta da zato za ta haye tudun natsira wanda yake hanawa mata kaiwa wannan matsayin ta zama shugabar kasa. Idan har ta ci zaben wannan watan Nuwamba, za ta yi abin tarihi zama mace da ta tashi daga zama matar shugaban kasa zuwa zama sanatar jihar New York zuwa zama sakataren harkokin wajen Amurka. Yau gashi ta karkare a matsayin shugabar Amurka baki dayanta. Ra'ayoyin Amurkawa sun nuna ana son ta, amma kuma har wa yau ana kyamar ta. Hillary Clinton na cikin mutanen da suka fi suna a duniya. Waɗanda suka yi kusa da ita sun ce mace ce mai rungumar mutane da kuma sayin ba'a. Amma duk da haka ba ta kan so ta bayyana kanta a bainar jama'a ba. Saboda haka wasu suna yi mata kallon marasa gaskiya. An sha bincikenta har an gaji. Binciken bayanan an yi ne akan yadda ta yi amfani da na'urarta ta aika saƙonnin email ɗin kanta yayin da take sakataren harkokin wajen Amurka a gwamnatin Obama, muƙamin da ta rike har na tsawon shekaru 4. Ita dai Hillary Clinton an haife ta ne a gida mai matsakaicin arziki kusa da Chicago a shekarar 1947. Cikin wani littafin tarihin rayuwarta da aka wallafa a shekarar 2003, Hillary Rodham Clinton ta faɗa cewa ta yi ƙuruciya cikin daɗi da walwala. Mahaifinta wani rikakken ɗan jam'iyyar Republican ne, amma ta ce ta shiga siyasa ta kuma zama 'yar jam'iyyar Democrat sanadiyar mahaifiyarta, wacce ita ma 'yar jam'iyyar Democrat ce. Sai dai kuma lokacin da take matashiya, Hillary ta canza sheka ta koma jam'iyyar Republican. Hillary ta yi karatu a kwalejin mata ne da ake kira Walesili, a nan ne kuma ta ƙara tsunduma cikin siyasa har ma ta ba da jawabin sauke karatu a makarantar tasu a shekarar 1969. Daga baya ne Hillary Clinton ta yi karatun zama lawyer a jam'iyyar Yale, inda ta sake sauya sheka daga jam'iyyar Republican zuwa Democrat. A wannan makarantar ce kuma ta haɗu da mutumin da a ƙarshenta zai zama mijinta, wato Bill Clinton, a ɗakin karatu. Ita da Bill Clinton sun yi aure a shekarar 1975. Bayan da suka yi aure, ta bi shi zuwa jiharsa ta asali, wato Arkansas, inda aka zaɓe shi ya zama gwamna a shekarar 1978. Diyarsu ɗaya tilo, Chelsea, an haife ta ne a Arkansas. A shekarar 1992 aka zaɓi Bill Clinton shugaban ƙasar Amurka, har ma yanzu yana ba'a yana cewa ya ba ƙasar shugabanni biyu da farashin ɗaya, ma'ana shi da matar shi. A matsayinta na matar shugaban ƙasa, Hillary ta ci gaba da yin siyasa, amma ta kasa samun nasarar samar ma a jama'a inshora ta kiwon lafiya. A zamansu a fadar White House, raɗe-raɗin yin lalata da mata da Bill Clinton yake yi sun cika fadar har zuwa lokacin da aka kama shi da wata matashiya mai suna Monica Lewinsky, abinda ya sa har majalisar wakilai ta tsige shi, amma ta dattawa ta wanke shi. Bayan da suka bar fadar White House, Hillary Clinton ta ci gaba tana fafutukar tsayawa da kanta a fagen siyasa. Ta dalilin haka ne mutanen New York suka zaɓe ta ta zama 'yar majalisar dattawa a shekarar 2000, kuma suka sake zaɓar ta a shekarar 2006 a karo na biyu. A shekarar 2008, shugaba Obama ya nada Hillary Clinton a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Kawo yanzu Hillary Clinton ta ziyarci kasashen duniya 112 inda take ta jaddada batun yancin mata da tasirin ayyukan diplomasiya wajen inganta cuɗanyar kasashe. Shugaba Obama da matarsa Michelle suna goyon bayan Hillary Clinton 100%. Yayin da ta yi jawabi a babban taron tsaye da 'yan takara na jam'iyyar su ta Democrat, Michelle Obama ta yaba wa Hillary Clinton bisa ayyuka da ta yi da kuma halayenta, inda Michelle din ke cewa babban abin da ke bani sha'awa da Hillary Clinton shine cewa ba ta ba da kai bori ya hau saboda matsi, ba za ta taba bin wata hanya ba domin saukinta. Haka kuma Hillary Clinton bata taba yin kasa guyo ba domin ranta, inji Michelle. Yanzu kam Hillary Clinton na bukatar duk wani jajircewa saboda ta samu kanta a fafutukar siyasa mafi tsanani a rayuwarta. To sai dai kuma tarihin Hillary Clinton ya nuna cewa za ta ci gaba da yaki har ƙarshe, sai ta ga abin da ya tubewa buzu nadi.